ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
الله سبحانه وتعالى سيتيغا بدا هيكيتو من القصة ودي كما تمدو كده رسا أتسكينتا ما تفسيريتي ولما نهاه تعالى يين دا الله سبحانه وتعالى يهنا من زنزيرا صلى الله تعالى عليه وسلم عن المبادرة بالقرآن yin gaggawa a wajen karban wahayin Qur'ani nabbahu sai Allah ya saki fadakar da shi ala illati zalik abisa illa ta ita gaggawa din bi qissati adam da qissan annabi adam fa qala ta'ala Allah subhanahu wataala sai yace wa laqad ahidna ila adam tabbas mun yi wasiya ga annabi adam shine wasainahu Allah ya akula min ash-shajara mun yi masa wasiya cewa kare shi wata bishiya min qablika wato kafin ka ya ma'aikin Allah domin annabi Adam alaihi salam shine abul bashar wa kana yubadiru al-amra bitalaqi kuma ya kasance yana wato karban wannan al'amari da aikatawa ma'ana yana gaggawa a wajen aikata wannan umarni da aka yi masa shi annabi Adam din wa yakhafu an yansahu kuma yana jin tsoron ya manta amma ina fannasiya sai ya manta ahadana wannan wasiya ta mu min sababi ta'jilihi bihi saboda gaggawar da yayi wa lam najid lahu azma Allah ya ce ban mu samu hakuri da jajircewa a wajen sa ba shine hazman wato jajircewa ala dabt jami'il ahad a wajen kiyaye wannan dukkan nasiha da kuma wasiya fa hasala ma hasala minhu sai abinda ya faru daga gare shi ya faru Allah ya ce wadhkur ka ambata id qulna lil mala'ika yayin da muka fada wa mala'iku muka ce usjudu li adam ku yi sujuda ga annabi adam illa ifasajadu sai gaba ɗaya suka yi sujuda illa iblisa fate sai iblis wa huwa abul jinn shine baban aljanu kana yashabul malaika ya kasance yana abokantakan malaiku wa ya'budullaha ma'ahum yana bautata ma Allah tare da su sai dai shi kamar yadda muka sani ba da gaskin malaiku yake ba Allah yake cewa illa iblisa kana minal jinni dama shi ya kasance a cikin aljanu yake kenan mala'iku ba sa saba ma umarnin Allah subhanahu wataala aba shi sai ya kiya an sujudi daga wannan sujuda li adam ga annabi adam wa qala yace ana khairun minhu yace yu aini na fi shi ma'ana kenan yana nuna ma Allah ya san abinda Allah bai sani ba ko kuma a'a ya hararo abinda Allah subhanahu wataala bai hararo ba kaga wannan ba karamin kuskure bane ba bawa ya nuna yafi mahallicin sa tunanin abinda ya dace kenan malamai suka ce ashe dama duk mafi yawa wanda ya bace ta hanyar alqiyasul fasid qiyasi batacce duk mutumin da yake kirkiro bid'a yana yin ta da sunan addini zaka samu cewa bataccen qiyasi ne kai shiga wannan tunda an yi kaza ya dace ya zamo ibada to ina gani idan akai kaza ma zai iya dacewa anything ya zamo ibada kuma kama da wani mun san ba wani bane Allah subhanahu wa ta'ala yace fa qulna sai muka ce ya adam ya kai adam inna hadha aduwwun laka lallai wannan magaucinka ne wali zawjika kuma magaucin matarka ne hawa yace bil madi ace hawa fala yukhrijannakuma ahir karku yadai ya fitar da ku minal jannati daga wannan aljanna da kuke ciki fatashqa sai ka wahala shine tat'ab sai ka wahala bil harfi ta hanyar yin ainifin noma wal zar'i da shuka wal hasadi da girbi wal qahani da niqa wal khubzi da toya waina wa ghayr zalika da wani wannan mai tafsiri yace waqta sara anan sai Allah ya takaita ala shaqa'ihi abisa wahalan da annabi adam zai yi li'anna ar-rajula domin shi namiji yas'a ala zawjatihi yana yin aiki ne wa matarsa wa huwa mahallu mawdu'i sura kuma shine bagiran abinda sura take karantarwa min anna tarkal amri cewa idan aka bar umarni yusabbibu shaqa'a zai sabbaba shan wahala wattiba'uhu yuziluhu bin umarni kuma sai ya kawar da wannan wahala to wannan aya da ita wa'ansu suka yi hujja cewa ashe shi namiji shine ya zama wajibi ya yi matarsa ayyuka don Allah sai ya ce fatashqa sai ka wahala kenan ka wahala a wajen dukkan dawainiya to kenan yanzu wannan ya nuna cewa magidanci shine zai je ya nemo kudi a matsayin sa na dan kasuwa ko mai sana'ar hannu ko mai aikin office ma'ana aiki da ake biyan mutum daga lokaci zuwa lokaci sannan yazo kuma ainihin ya hau surfe da niƙa da tuki ko kuwa to gaskiyar lamari abu wanda yake musaki be shine Allah subhanahu wataala ya raba ayyukan ya ba kowa nasa nan da aka ce fatashqa abinda jumhurin malamai suka ce abinda yasa aka kebance shi da ambato ɗayan biyu ne ko dai kaso mafi tsoka na wahalan akan sai yake karewa idan za a sha wahala 100 zaka samu mai gida shi zai sha 70 ko ma 80 matar ta sha 20 ko 30 amma dai mafi yawa wahala duk akan sa take karewa idan an tashe shi daga gidan haya an tashe su shi zai je nemo gidan haya kuma ita din biyan kudin haya idan gidansa ne katanga ta rushe ko daki yana yayin ruwa ko wani wuri da ban siminti ya fashe duk wannan ita baya daga cikin lissafin da bata wannan tunanin aikin sa ne haka ne ko ba haka bane to ashe kenan shi yasa aka ce fatashqa dai kenan suka ce abu na biyu idan muka duba ita wannan sura daga cikin usulubin qur'ani akwai abin da ake kira wato ainihin alfawasil shine karshen ayoyi akan kakkare ayoyi da abubuwa iri daya dan mafiya aliful makasura shi a kare wannan sura da shi fatashqa kun ga inda aka ce fatashqa yani sai zamo ainihin an samu ikhtilali tsakanin wato ainihin waccan aya da wannan take binta shi yasa ma a ciki aka ce amanna bi rabbi haruna wa musa sauran ayoyi ko sauran surori amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun saboda an kare da alif sukun suka ce wannan shine sababi suka ce domin akwai lokacin da nana fatima radiyallahu ta'ala anha tazawaja manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tace ya babana ya ma'aikin allah naji labari an samu bayi to nazo a taimaka mun da wasu daga ciki su dinga taya ni aiki domin hannuna ya ma'aikin Allah har yayi kanta ni ce nike yin nika ni ce nike dafa abinci ni nike wanke kayan ali ta zana ayyuka na gida masu wahala tace don nayi kanta ya ma'aikin Allah saboda haka nike fatan a taimaka mun da bayi su taimaka mun aiki to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ki koma gida ina zuwa wala Allah awunin ko bayan wunin bayan wani lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje har gida ya same ta yace kin zo neman kaza a waje na sai ce bana sanar sheku ba abinda za ku dinga karantawa idan za ku kwanta bace Allah ya rage muku wahalhalu shine ku yi subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar 33 wannan yafi muku bayi manzon Allah ya kade riga sai juya a wata riwaya yace ya ke fadima ki ji tsoran Allah ki rungumi aikin gidanki sannan Asma Allah ya kara mata yadda ita ma tana cewa ita ce take kula da dokin Az-Zubair bin Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ita ce za ta je ta wuma dokin ciyawa ta zo ta datsa masa ciyawa sannan ta yi abinci take fadan wahalhalu har ma take cewa nan dinta yayi baki saboda dauko ainihin kayan doki abincin doki take daukowa to wannan ashe ya nuna cewa su ma matan da nasu aikin idan akwai ɗan lele wadda ita ce in ba ma gata baka ce yar gatan gata lele ita ce nana fatima Allah ya kara mata yadda to in akwai yar da ba za ta yi aiki ba sai mu ce ita ce to amma sai manzo Allah ce ki ji tsoran Allah ki rungumi aikin gidanki kenan ashe idan namiji ya aikin waje ita sai ta yi aikin gida. Amma ba laifi bane ba kaman yanda malikiya suka ce in Allah ya hore wa mutum to ya dauki mai hidima, ma'ana ya samu wata mata ta taya ta aiki, wannan a matsayin musahabi ba sai a matsayin wajibi ba. Su malikiya abin da suke cewa idan ita matar irin ta bata aiki to bai halatta ka sa ta aiki, dama kai ma ka san irin su, in ka auro su ba za su yi sulfe su hau dutse ba. To in ka san irin wa'annan ne dama ka ce ta aiki ma bai taso ba. In ma ka ce ta aiki to a malikiyance auren zai iya mutuwa. A malikiyance yanzu in mace ta aure ka saboda dukiyarka, ta ganka dan majalisa ne kai ko kansila, kana fantamawa kana shiga mota mai AC, ta ce to za ta aure ka. Sai ta aure ka, daga baya sai ta yi nuwa ku ta kare. To sai ya zama kuma an fara cin garau-garau. To sai ta ce gaskiya dama dai ƴan raɓa-raɓan nan ta kawo ta. Tunda ta kare, to shikenan Allah ya baka haƙuri. Warai shikenan kuma dole ne ainihin ka kyare ta kama gabanta, tunda kai ma ka san dan wannan ta aure ka. Amma inda ba dan wannan ba zika ɗinka ko kallo baka ishe ta ba. Ina fata mun gane. Almuhim dai wannan ayar bata nuna cewa mata ba sa aiki ba, a'a mata suna aikin gida. Amma ba laifi bane baka taya su aiki, kai musu shara, ka taya su wanke-wanke, ka ja musu ruwa, kuma ba za a ce sun shanye ka ba, ba za a ce ta ce bane kai mijin ta ce ne, a'a su je su ce ma mijin kan ta ce ba komai bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taya matansa aiki a gida. In akwai wanda ya kasaita ba zai taya aiki ba shine manzon Rasulullah, amma sai ya taya su aiki a gida. Wannan karamci ne da nuna cewa ka san mas'uliyar da suke dauka, kuma ainihin wannan zai kara sa su soka cewa ashe kaga dai mai gidanmu mutumin kirki ne, ya san muna wahala, don gashi zai taimaka mana. Amma ba daidai bane ba ka taho in kaga kwano kai balda shi, kaga bokita ka sa kafa ka shure shi, a wannan ba daidai bane ba, ba aikin manyan mutane bane ba, ka dauka ka kawar da shi. Shi yake nuna tawadu'unka da cewa wannan abinci ne, abun amfani ne. Lokacin da kake ganin shi a banza wani neman sa yake, neman kuɗin da zai saya ki Allah bai bashi ba, to kai sai ka mutunta ailifin ka, girmama ka, gode mana ibar Allah subhanahu wataala. Allah ya sa mu dace. Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa annaka la tadhma'u fiha, kuma kai wato ainifin ba za ka inna laka Allah tajua, kuma kai ka samu ba za ka ji yunwa ba fiha, a cikin aljanna, wala ta'ara, kuma ba za ka yi tsiraici ba. Sai mai tafsiri ce qarana bainal ju'i, anan Allah ya gwamaita tsakanin yunwa, allazi huwa dhillul batin, wanda kaskanci ne na boye, wal uri, Allah ya gwamaita tsakanin ta da tsiraici, allazi huwa dhillul zahir, wanda shi kuma kaskanci ne wanda yake na bayyane, li hadhihi almunasaba, saboda wannan dacewa din. Kun ga inda tunanina ne ko namu, sai mu ce Allah ta ju'a fiha wala ta'tash, ba za ka ji yunwa ba za ka kishirwa ba. Ko kuma a'a, in ma mu ce wala tadhma, domin adhma'u shi ma kishirwa kenan, in ma ana so a gyara fasila ta zama daidai. To Allah subhanahu wataala sai ya ce Allah ta ju'a fiha wala ta'ara, ba za ka ji yunwa ba za ka yi tsiranci ba. Wasu suka ce ai dama ita yunwa idan muka duba din kamar yadda mai tafsiri ya ce kaskanci ne na me, na ciki. Tsiraici na ciki, kaskanci na ciki, na waje kai. Yanzu a ce ka fito ba riga ko da dogon wando a cikin wanda kake ji makunya, kaga za ka kaskanta, to za ka so ka ga cewa ka yi shiga mai kyau. To ashe tsiraici kaskanci ne na bayyane, yunwa kuma kaskanci ne na boye, don sai ita magana ba ka san me ake cewa ba. In ana karatu ka kagara a tashi, saboda mutum yana jin yunwa ko? To ashe wato raɗaɗi ne na ɓoye. Ya ce wa annaka, kuma kai, ya ce bil fatihi, a ce wa annaka wa ƙuri'a bil kasri, malam shu'ba rawi na asim da kuma malam warshu abinan nafi'u gaba ɗaya, in mun ce nafi'u ya haɗa da warshu da qalun, sun karanta wa innaka, shi kuma shu'ba shi ne da shi da shu'ba, ma'ana ƙari ɗaya da rawi ɗaya, saura kuma su karanta wa annaka. Ya ce atafun ala ismi inna, wato sai zama atafi akan sunan inna, da ake cewa inna laka Allah ta ju'a, to sai ya zama atafi ne akan sunan inna din. wajumlatiha da kuma ainihin jumla ma'ana atafi akan sunan inda da jumla ta biyo yace la tadma'u fiha kuma kai ba zaka ji kishirwa ba a ciki shine ta atash ba zaka ji kishirwa ba wala tadha ba zaka ji zafin rana ba sai yake cewa la yahsul laka harru shamsi harru shamsin wato zafin rana ba zai faru akan ka ba ko harru shamsi duha wato zafin abin nan rana irin ta hantsi ba zai faru akan ka balin tifa'i shamsi fil janna domin ko ruwan samun ranan ma gabaki da cikin aljanna a cikin aljanna babu ainihin gudan rana anan sai ce wa qarana aidan anan ma Allah sai ya gwamaita baina zamai tsakanin kishirwa alladhi huwa hararatul batin wanda kishirwa radadi ne da zafi na boye wata dahi ya gwamaita tsakanin sa da jin wato zafi irin na hantsi alladhi huwa hararatul zahir wanda shi kuma zafi ne bayyananne lil munasabati domin ainihin dangantaka take tsakanin su kenan kishirwa radadi ne da dan adam shi yake jin sa in ana cikin rana kuma radadi wanda yake na bayyane to Allah sai ya gwamaita tsakanin kishirwa da kuma ainihin jin zafin rana kenan mutum ba zai samu ko daya ba a lokacin da yake cikin aljanna malin yace falau jama'a aljua da a ce Allah ya hada tsakanin yunwa wa zama da kishirwa thumma ta'ri wa tadhi aka hada tsakanin tsiraici da kuma jin zafi lama hasalat tanbihu to da fadakarwa bata tabbata ba alal in'ami abisa ni'ima wal imtinan da kuma bayanin jin kai mithlu ma hasala fi zalika irin abin da ya tabbata a cikin wancananka to anan wani hadisi ya zo cewa da aka hadu da annabi Musa da annabi Adam annabi Musa yace ma annabi Adam yace Adam yace ka sababa wa mutane wahala Allah ya saka ka cikin aljanna yayi maka wasiya cewa kar ka ci bishiya in ka fito zaka wahala kuma ƴaƴanka duk kowa ya wahala yace gashi ka saka mu a cikin wahala sai yace Musa yace yanzu Allah bai baka attaura ba yace ya bani yace a cikin tabbaka gani Allah ya rubuta a cikin aljanna a cikin attaura Allah subhanahu wataala Allah ya riga ya rubuta wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada yanzu ba ga Allah ya rubuta wannan ba tun kamun ahalice ne da shekara 40 Musa sai ya shiru yace kwarai an yi haka Allah da kansa yace fa hajja adamu Musa annabi Adam sai ya kure annabi Musa ta fuska hujja domin a ƙarshe da Musa yace sai ce to ya zaka zarge ni akan abin da Allah ya rubuta shi tun kafin ya halice ni da shekaru masu yawa Allah fa ya rubuta abin sai ya faru ni kafin ya halice ni to me yasa zaka zarge ni akan abin da Allah ya rubuta sai ya faru annabi Musa alaihi salam sai ya shiru Allah yace ina sai Adam ya kure Musa eh bai sake magana ba to kuma wannan yana nuna maka darajar annabawa ba sa tsallake hujja idan ni ne ko kai sai kai kokarin zulliya eh sai mutum yi kokari yadda zai zulle ya samu wata yar makama amma shi da yaga an kai bango sai ya shiru sai Allah subhanahu wataala ya ce
fa waswasa ilayhi ash-shaytan qala ya
rashin wancan bayani mai tafsiri yace walillahil mathalul a'la Allah subhanahu wataala gare shi sifofi mafiya daukaka suke wa huwal alimul hakim shine masani kuma gwani Allah ce fa waswasa ilayhi shaytan sai shaydan ya sanya waswasi ga annabi adam kala yace ya adam yace ya kai adam hal adulluka ala shajaratil khuldi shin kana so na nusashe ka na nuna maka bishiya ta dawwama ayyati yakhludu man ya'kulu minha bishiyar da duk wanda yake cin ta zai dawwama ba zai mutu ba har abada, wa mulkin la yabla, kuma ainihin mulki wanda baya tsufa ba a ritaya daga gare shi, bishiya ce in ka ci ka samu wannan gara basa guda biyu ba za ka mutu ba kuma za ka samu mulki har abada. Don Allah waye zai ce ba zai so wannan ba? Kowa zai ji yana so. Ai yake cewa ai tasarrufun ya dumu, wato tasarrufi wanda zai dawwama, wala yanqati'u, ba zai yanke ba. Fa badara adamu qabla an ya'tiyahu bayanun minna, annabi adam alaihi salam sai ya gaggawa kafin ainihin wani bayani ya zo masa daga gare mu. Shi yasa muka sha faɗa cewa shedan wato dan binni ne, ƙwararre ne, ya san yadda zai zo wa malami, ya san yadda zai zo wa jahili, ya san yadda zai zo wa ƙauye, ya san yadda zai zo ma dan boko, ya san yadda zai zo ma dan arabiya. Kowa shedan ya san rigar da zai zo maka, yayi maka burun-burun ka dauka ainihin da gaske ne, duk ƙwarewan mutum da basira sabai kai annabin Allah ba. Amma gashi yanzu irin yanda ya zo yi ma annabin Allah, kuma wanda ya rantse masa ya ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, yayi rantsuwa cewa wallahi nasiha nake muku, gaskiya nake faɗa muku. Dan Allah ka duba, ga fa'ida ya faɗa, ga kuma an ganshi da alamar kamala, kuma yayi rantsuwa, kuma ya ce nasiha yake. Dan Allah za a yi ba za a gaskata shi ba? Sai a gaskata shi. Fa'akala, sai suka ci da Adam da Hawa min ha daga wannan bishiya, suna ci fa badat lahuma sawatuhuma, sai tsiraicin su ya bayyana gare su. Ai zahara li kulli wahidin minhuma qubuluhu wa qubul akhar, sai gaban kowa ya bayyana gare shi da kuma gaban dan uwansa. Wa duburuhu da kuma ainihin dubura dan uwansa. Malam yace wa summiya kullun minhuma saw'a, an ambaci kowanne daga ciki, ma'ana da abin nan gaban mutum da bayansa an ambace shi a matsayin tsiraici. Li'annan kishafahu, domin yayi shi da bude shi ya su'u sahibahu, yana munana ma ainihin ma'abucinsa. Yanzu da za a ce wani ya zo ya daura zane, sai wani ya zo yayi masa zane, wannan zai munana wa mutum ya ji ba daɗi. To shi yasa aka kira yusu sau'a, an yi ishtiqaqin abun daga asu, mummuna, wato zaka ji muni, zaka ji ba daɗi idan ainihin wannan ya bayyana. Malaman tafsiri suke cewa annabi Adam alaihi salam bai taba samun kansa a wannan hali ba da shi da matarsa, yana ganin haka kawai shikenan, sai ya shiga aljanna a guje ya kama wannan, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa. Wa tafiqa, sai suka shiga yaksifani, suna ta liƙawa. Ai shine akhadha yulziqani alwaraq, suna dan fara ganye alaihima akan samin waraqil janna, daga cikin ganyayen aljanna. Liyastatira bihi, domin su suturtu da shi. Ainihin suka yi ta kokarin su yi bankiya, su rufe ainihin kowa ya rufe tsiraicin sa, domin kai baka so ka kalla, baka so ainihin a kallon maka. To ƴan uwa, mu kalli wannan, annabin Allah ne, kuma shine abul bashar, kuma wannan shine abu da yayi guda ɗaya tal. Ku duba abin da aka yi masa nan take. Ni da kai, dan Allah mu tuno saban satin nan kawai, kai saban da muka yi cikin shigar watan azumi, kyale watan Sha'aban, da ma bare da bare waccan, mutum ya tuno saban da shi ma ya san yayi shi daga shigowa azumi zuwa yanzu. Da a ce Allah zai mu'amalanci mutum da wannan laifin, wani irin hali mutum yake ji zai shiga? Na farko, ba mu kai ainihin ushirin darajar su ba. Annabi Adam alaihi salam annabi ne, abul bashar, yayi dan abu wanda yake guda ɗaya lokaci ɗaya ga abin da aka yi masa. Domin kamar yadda za mu gani nan gaba, ba a nan abin ya tsaya ba, aka ma sauko da shi daga aljannan gabaki ɗaya, aka ma raba tsakaninsa da matarsa, shi yana wata duniya, ita na wata duniya, suka samu tsawon lokaci kafin su haɗu da juna. Amma mutum yayi mayafi da sabo, yayi fulo da sabo, yayi komai, yayi riga da wando da sabo kullum, kuma yace inna Allaha ghafurur rahim, kuma da gangan, gaskiyar lamari wannan yaudarar kai ne da kai. In abu ya zamo ta fuskan kuskure, zaka ba kanka uzuri, kuma ka sa ran Allah zai baka uzuri, amma ka yi da ganganci kuma ka sake maimaitawa, to wannan ba daidai bane. Allah ya ba mu iko mu gyara. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa asa adamu rabba, annabi adam alaihi salam sai ya saba wa ubangijin sa bist ijalihi ta hanyar gaggautawarsa tasdiqa halafi iblisa billahi la na gaskata rantsuwar da shedan yayi masa wa taqada anna shajaratal manhiyata sai ya kudurta cewa bishiyar da aka hana muayyanatan wato ainifin muayyana ce ma'ana guda daya ce wa anna ghayraha wattaba ita ba min baqiyati afradiha na sauran daidai kunta min baqiyati afradil jins na daidai kun wato jinsi laysa manhiyan anhu bai daga cikin ainifin wanda aka hana ma'ana shi abin da ya zata idan mun kaddara a cikin aljanna duddabi ne ga sunan to bishiya dai ce ta dabinuwa aka ce kar a taba ma'ana banda sauran bishiyoyin dabinai abinda ainifin annabi adam alaihi salam ya kaddara kenan duk da cewa malamai sun yi dogayen bayanai akan shin Allah ma aida kansa ya bada uzurin dan ya ce walaqad ahidna ila adam idan mu kanta da farko min qablu fanasiya sai ya manta to kenan ashe annasi yu'zar wanda ya mantuwa za a bashi uzuri duk da cewa malaman tafsiri sun yi ta tattaunawa shin ma'anan fanasiya mantuwa ce ta abin ya tafi daga memory din mutum bai tunawa kwata-kwata ya manta an ce kar ya ci ko ku a fataraka bi ma'ana at-tark bari ma'ana ba wai mantawa yayi ba to amma abin da yake ci kamar yadda mai tafsiri ya ambata wata bishiya ce muayyana muayyana banda sauran bishiyoyin irinta wannan sai zan bi ma'ana at-tark to kuma dai menene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa annabi Adam ya saba ma ubangijin sa fagawa ay dhall am matlubihi sai ya bata daga ainifin samun abin da yake nema wa huwa al-khulud fil janna shine ainifin dawama a cikin aljanna wat tasarrufu bima fiha da kuma ainifin yin yanda aka so da abin da yake cikin aljanna din Allah ce thumma jitabahu rabbuhu sanan ubangijin sa sai ya zabe shi shine qarrabahu ya kusata shi fataba alaihi ya karbi tubar sa shine rajabihi anil atabi wato ya dawo da shi daga barin zargi ilar rida zuwa ga yarda li'annahu lam yukhalifu amdan domin bai saba ma Allah ta fuskan ganganci ba wa inna ma huwa an ta'wilin wannan ya faru ne ta fuskar tawili wa ajalin da kuma gaggawa wahada Allah kuma sai ya shiryar da shi shine hadahu ila rushidi Allah ya dora shi zuwa shiriya wal huda da kuma ainifin gamdakatar wasu malamai ma sai suka ce to anan wala allama annabi adam alaihi salam ba amma nada shi annabi ba ma'ana bai samu matsayin annabta ba yayi wannan domin ai an ce thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada wasu malaman abinda suka tafi a kai kenan suka ce to kenan ba ma wani zargi ma da zai taso annabi adam alaihi salam bai yi wannan ba a matsayin sa na annabi yayi ne a matsayin sa na bawan Allah da aka halitta farkon halitta ainifin ba ba shi annabta ba to bayan wannan ta faru thumma jitabahu suka ce bin nubuwa Allah sai ya zabe shi ta fuskan ba shi annabta to koma dai menene abinda ya wajaba mu sani shine su annabawan Allah zababbun Allah ne babu abinda za su yi dan adam ya ji wata kima ta su koda kwayar zarra ta ragu a cikin zuciyarsa abinda wannan yake nuna mana allantakar Allah subhanahu wataala cewa Allah kullun shine mai kamala duk wanda ba Allah ba to zai iya samun tawaya domin bawa ne na Allah Allah shine ba a samun tawaya a cikin komai nasa a irin wannan munasaba ne kan fada cewa abinda mutane suke yi wa'ansu na ajiye hotunan mutanen India wani kato da wata katuwa a tsirara shi ya kare wani ganye ita ainifin ta daura wani ganye wasu ma wai sai kaga sai sun saka shi a cikin gilas sun aje a cikin gidansu ko daki saboda wauta wai hotan annabi Adam yanzu dan Allah Allah gafata malam la samaha Allahu a ce mahaifinka yayi fita ta shan iska daga shi sai gajeren wando shi da mahaifiyarka ko ya je yana wanka a bakin kogi ka iya zuwa ka dauko hotonsa da kamera ka zo ka lika ai ba na ji za ka yi wannan kankanbar da wannan gangancin kai wallahi babanka ya daga loma zai sa a baki ya yake baki ba na ji za ka dauke shi da kamera ka zo ka sa a kofar gidanka ka ce kowa ya gani babanka ne ya dago loma zai sa a baki a ce ma da rigarsa askatara ba za ka yi wannan ba. To ballantana annabin Allah zababben Allah an zo an dauki hoton wa'ansu kila ma hoton wani arne ne ko mai addinin Buddha don Indiyawa ne mutum wai zo ya liƙe shi a matsayin wai annabin Allah ne. To wannan kuskure ne mutumin da ya adaya nemi gafar Allah inda shi a gidanka ka je ka ɗebe shi ka ƙone shi ka yi tuba taubatan nasuha. Allah ya ba mu iko mu gyara. Allah sai ya ce amin.
Qala huwa minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yaktiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuru fa inna lahu ma'ishatan
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yake to mana abin da ya faru yace qala habita Allah sai yace to ku sauka ai Adam wa Hawwa da annabi Adam da nana Hawwa alaihi assalam ku fita min ha daga ita aljanna din antuma wa mashtamaltuma alaihi min dhurriyyatikuma ku da abin da kuka tattaro akan sana ƴaƴanku ma'ana da suke cikin tsatsanku shi yasa a wata ayar qulna habitu aka kawo jam'i saboda ana nufin su da abin da suka kunsa na zuriyarsu ku fita jami'an gabaki daya ba'dukum sashan ku yace ba'du dhurriyya sashan dhurriyyar li ba'din adu yana a matsayin abokin gaba ga sashe yadhlimu ko kuma bi dhulmi ba'dihim ba'da ta hanyar zaluncin sashen su ainihin ga sashe ma'ana Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da annabi Adam da nana Hawwa daga aljanna tunda an saukar da su daga aljanna da can su ci su sha kyauta ba komai yanzu kuma tunda an zo ban ƙasa kenan dole sai dai aiki sai an aiwatar sannan ainihin a samu a ci sannan kuma an yi nesa da wuri wanda yake ainihin mai jin daɗi domin daga sama an dawo ƙasa koda a duniya aka ce mutum kana sama an dawo daga ƙasa zaka ji babu daɗi ballantana a ce daga aljanna a dawo ana taka tsandaurin ƙasa kuma kun ga ashe kauce ma umarnin Allah ba shi da kyau ba shi da daɗi annabi kenan kuma da tawili yayi ba wai gangantawa ba kamar yadda bayani ya gabata amma ba wai abin ya tsaya a aljanna din ko abin da aka yi musu na horo ba sai aka saukar da su duniya gabaki daya shikenan kuma aka ce ƴaƴan su zamo abokan gaba haka ake a halin yanzu waj'alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya sashen ku zamo ainihin fitina dangane da sashe wane yana kin wane wane yana gaba da wane musamman a ce suna neman abu iri daya ko sun kai ga samu ɗaya ya kai ga samu ko ɗaya bai kai ga samu musamman a ce abin mutum ɗaya zai iya samu da wani ya samu wani bai samu ba shike na zama abokin gabansa bai tunanin haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara kai ma ka iya samu a gaba shi bai samu ba to wani ma ba ku nemi abu ba kai ka samu shi ya rasa haka kawai ya ganka da haƙorinka 33 amma kawai haushi kake ba shi laifin mai kai masa ba kai masa laifin komai ba amma ya za a yi ka sa riga iri kaza ya za a ka gina gida iri kaza ya za a kawo mota iri kaza ya za a ce kana fantamawa kana jin daɗi shi kuma a kuje kawai shi haushin da kake ba shi kenan haka Allah ya yi rayuwa shi sa Allah ya ce atasbirun shin kwa yi haƙuri dole a yi haƙuri Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan, to idan shari'a ta zo muku daga gare ni, yace fihi idgamun nun in ash-shartiyya fi ma az-za'ida, shine idan shari'a ta zo muku daga gare ni shine kitabun wa rasulun bi shari'a, ya zama littafi da manzo sun zo da shari'a. Famanittaba'a hudaya, to duk wanda ya bi wannan shari'a tawa, yace fihi wad'u adh-dhahir mawdi'a adh-dhamir, anan an sanya wato suna karara a inda a yi sa wakilin suna, dan da an ce famanittaba'ahu sai aka ce famanittaba'a hudaya, wanda ya bi shari'a ta, yace ma'al idafati ila dhamirihi ta'ala, tare da kuma an jingina abun shi sunan zuwa ga Allah, aka ce hudaya, wanda ya bi shari'a ta, litashrifihi, domin ainifin daratta shi, awulil mubalagati fi ijabi ittiba'i, ko kuma domin akai karshe a wajen wajabta bin shari'a, in dai ta Allah sai kaga ashe dole a bi umarnin Allah. To duk wanda ya bi shari'ar Allah, fala yudillu, ba zai bata ba fi duniya, a rayuwar duniya, wala yashqa, sannan ba zai zama marashin arziki ba, fil akhirati, ainifin alahira. Wannan aya tana nuna mana cewa ashe sababin shiga taskun duniya da kuma wahalar lahira shine kauce wa bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi duk wani bacin rai da bala'i da halin rashin tabbas da mutane za su samu kansu, to ka rantse baka da kafara cewa saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi ibtila'i a rayuwa, malamai suna cewa akwai wanda ake yi domin jarabawa, akwai wanda ake yi kuma domin intiƙami. Mafi yawa idan ya zamo jarabawar Allah ta kawai a jaraba mutum ne, bala'i na jarabawa bai fiye ɗaukar lokaci ba. Mafi yawa duk wanda Allah zai jaraba da wata musiba domin gwada imaninsa, ba dan ya yi laifi ba, irin wannan jaraba ba ta faye ainihin a daɗe ana yin ta ba. Mafi yawa idan ka ga an daɗe ana ɗanɗana mutane kuɗa, to sakamakon saɓon Allah ne. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا, adinga dan dana musu kuda shi ma na dan wani abu kadan na abin da suka aikata ba na gabaɗayan abin da mutane alifin suka aikata ba. Wallahi kana ganin mutane a cikin riga, amma aika aikar da ake yi Allah ya kiyaye. Wallahi sabon Allah da ake akan wannan kasar, in banda Allah subhanahu wataala ya zamo alhalim mai juriya, to ina tabbatar maka ya kai a kife duniyan nan, wallahi tallahi dududu yanzu ina ji bai fi ƴan watanni ba, a wata jiha daga cikin jihohi aka samu matashin da ya mahaifiyarsa ciki, aka samu mutumin da yake fasikanci da ƴaƴan da ya haifa mata, kuma musulmi mai rigan musulmi. Yanzu wannan kai ka ce lokacin adawa da samudawa ake wannan, yanzu me kake zato a wannan laifin kwaya ɗaya tal, inda Allah zai mu'amalanci mutane wallahi sai a kife jihar gaba daya uwa mahaifiya. Shi yasa fitsarar da mutane suke Allah kawai shi yasan iyakarta. Allah ba mu iko mu gyara. Allah subhanahu wataala yake cewa to duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bata ba, kuma ainihin ba zai rashin arziki ba. Wa man a'rada an dhikri, duk wanda ya kauda kai daga ainihin ambatona, ai anil huda adh-dhakir, wato shine daga shari'a anil huda adh-dhakir li, wato huda shari'a wadda take tunatar da mutane ni, wadda'i ilayya, shari'a da take kiran mutane zuwa gare ni, walam yu'min bihi, bai imani da wannan wato ainihin dhikri na Allah ba, shine alqur'ani, fa inna lahu fid dunya, to lallai ya tabbata akan wannan mutum yana da ma'ishatan dankan, rayuwa wacce take kuntatacciya. Malam yace bit tanwin masdarun, a ce dankan bi ma'ana dayyik, wato kuntatacciya mai kunci. Wa fusirat fi hadithin, an fassara wannan a cikin wani hadisi, bi azabil kafir, da yi makafiri azaba fil qabri, ainihin a qabri. To anan malaman tafsiri mafi yawa sun ce wannan ma'ishatan dankan, tunda Allah ya kawo ta da sigar nakira, za ta zamo ainihin a cikin kabari da kuma duniya. Kar wai ka dinga ganin mutum a cikin motoci na alfarma da ainihin kaya tufafi na kasaita, kuma yana saba ma Allah ka dauka ta duka kenan. Wallahi idan da za ka ga abin da yake cikin zuciyarsa na damuwa da rashin sanin tabbas wallahi da sai ka gode ma Allah daiwa mutum yana bin Allah Allah ya ba kwanciyar hankali ba wa'ansu ma ciwuka da suke yawan damun ka amma sai ka dinga kwafa wani ya wuce a cikin mota kaza wani an ce yana da jari da yake na biliyan kaza wani an ce yana da kaza mutum ya dinga damuwa yana ga shi Allah bai yi masa ba to zaka ga akwai wanda Allah ya bashi duniyar amma wallahi saboda bala'i bai iya kwana a gidansa yanzu akwai mutanen da gidansu ma ba zai iya wasu kwana a ciki ba kun ga wannan ba karamin matsala bace a ce mutum ya gina gida na ji da fada amma kun ba zai iya kwana a ciki ba akwai bala'in da ya wuce wannan wani sai dai je hotel ya kwana wani idan dai ka gan shi yana kwance yana bacci to ina tabbatar ma sai ya sha kwaya saboda bala'i akwai rayuwa mai muni da take wannan saboda haka babu rayuwa mai dadi irin rayuwa ta bin Allah da bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi yasa muka sha fada ƴan uwa rayuwar musulunci koda a ce a iya duniya za a yi ta ba ladan lahira wallahi ita ce rayuwa mai tsafta na sha fada mana cewa ka samu kwanciyar hankali ka samu ainifin kyakkyawan yanayi wallahi sai a wajen musulmi da zaka je kai firar da kasashen da ba sa musulunci wanda su kangare masa to wallahi irin tashin hankalin da suke ciki suna ganin suna da tsaro irin wannan kasashe amma an fita addanci sama da ko ina yanzu idan ka samu kasashen da ake musulunci wallahi ko abubuwa da ake marasa kyau in ka kwatanta inda ba a musuluncin to mu ushirin ushiri ne ake amma can mutum bai da kwanciyar hankali bai da yakana kullum fuskar saga ta nan dan dai Allah ya yi wasu ma fararen mutane a ciki amma inda ba dan haka ba zai ga fuskar mutum kamar kirgi ma ya sha wuta to karanta alqur'ani da zikirin Allah shi yake ba zuciya nutsuwa shi yake ba zuciya kwanciyar hankali kila ma wani bai ya tashi ba kokobo amma ya tashi fuskar sana ta annuri tana ta haske hankalinsa a kwance saboda bin Allah yana zikirin Allah amma wani gashi nan ya samu kudin da bai san iyakarsu ba amma kullun a cikin damuwa shine hawan jini shine ciwon suga shine kaza shi kullun wata cutar ma ai ta bincike a rasa kowace iri ce Allah ya kiyaye mu saboda haka wallahi kwanciyar hankali da kyakkyawar rayuwa tana cikin bin Allah Allah ka azurta mu da binka Allah subhanahu wataala yake cewa kenan ba anan abin ya tsaya ba wani hashruhu kuma mai irin wannan zamu tashe shi ai al-mu'rid mai kauda kai anil huda daga barin shari'a din Allah sai zamu tashe shi yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama a'ama yana makahu ai a'amal basar ya zama ainihin baya gani Allah sai wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa Allah zai tashi arna gobe alqiyama akan fuska za su dinga tafiya wani yake tambayar ibn Abbas haba ibn Abbas ya za a yi tafiya akan fuska yace Allah da ya tafiyar da su akan kafafuwa a duniya shi zai tafiyar da su akan fuskokin su gobe alqiyama mutum ya zama da fuska yake tafiya makaho kurma bebe bai ganin gabansa bai jin me ake fada kun ba zai iya fadan komai ba ina bala'in da ya wuce wannan ka kaddara a ce ba duka ba zagi a ce kai kafi kowa kudi a duniyan nan kai kafi kowa mulki a duniyan nan amma a ce mutum baya gani baya ji baya iya magana me zai mora wani dadi zai ji ba abin da mutum zai mora to ballanta na a ce mutum a wannan halin kuma ainihin ya zama a cikin azaba Allah ya kiyaye mu qala rabbi sai ya tambaya ya ce ya Allah lima shartani amma me yasa ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira alhali na kasance mai gani fi duniya a duniya wa inda alba'thi a lokacin da aka tashi ma ina tashi tashin farko na ga ni da idanuwa na Allah zai bashi amsa qala sai ya ce ai al'amru kadhalik haka lamarin yake haka nan atatka ayatuna ayoyin mu suka zo maka fanasita ha sai kai ko in kula da su shine tarakta haka kyale ayoyin walam tu'min biha bakai imani da su ba wa kadhalika to kamar haka ai misra nisyanika ayatina irin manta wadda kai mu ayoyin mu a duniya to kamar haka ne al yawma yau tunsa za a manta da kai tuturaku fin nar shine ai ko biris ko oh a kyale ka ainifin a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kadhalika, sai dai annabi tafsiri yace ilahuna, to ya zuwa nan ne in tahat qissatu adam ma ash-shaytan, qissan annabi adam da shaytan ta kasance fil janna, a cikin aljanna. Wa ba'da khurujihi, bayan fitowarsa, huwa wa zawjatihi, shi da matarsa, ila dunya, zuwa duniya, ma'a mashtamala alaihi, tare da abin da suka kunsa, min dhurriyyatihi, ma na dhurriyyarsu, wa ma khatabahum Allahu ta'ala bihi, da kuma abin da Allah ya magana da su ta hanyarsa, min adami shiqa'i fid dunya wal akhirah, na rashin samun kai a cikin taskun duniya da lahira, liman tabi'a hudahu, ga wanda ya bi shari'arsa ta'ala, Allah madaukaki. To bayan Allah yayi wannan, sai ce to fa huwa nida'un amun, wannan kira ne wanda yake gaman mele Adamu Hawwa, ga annabi Adam da nana Hawwa, min awwalihim, tun daga farkon su, al-akhirihim, zuwa arifin karshen su. Thumma khassasa, sannan kuma Allah sai yake bace hadhihi al-umma, wannan al-umma al-muhammadiyya, ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi qawlihi ta'ala, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika, ay mithlu jazaina, kamar yanda sakamakon mu ya kasance, man a'rada anil huda, ga wanda ya bujire mu shari'a, to kamar haka ne, najazi, muke saka ma man asrafa, duk wanda ya barna, ai jawazal hadda, ya tsallake iyaka, fil ibada, wato ta fuskar ibada, wa asharaka, ya shirka billahi da Allah, min hadhihi al-umma, daga wannan al-umma, wa lam yu'min bi ayati rabbi, wato bai imani da ayoyin ubangijinsa ba, ya zama ya kangare, ya kafirce ayoyin Allah, ya ce wa amalan, ya ce wa huwa al-qur'an, shine al-qur'ani, fatakuna lahu ma'ishatan danka, sai ya zama shi ma wannan yana da rayuwa ta kunci fi duniya, a duniya in ya zama wancan ana magana da annabi Adam, to a wannan al'umma ma haka abin yake. Wala azabul akhirati ashaddu, kuma azabul lahira ce mafi tsanani, min azabid duniya, sama da azabul duniya, wa azabil qabri, da azabul qabri, wa abqa, kuma ita ce mafi dawwama, shine adwam, ita ce mafi dawwama. Muna fata Allah ya kiyashe mu, Allah ya hana mu saba masa, Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana bata, bata ne ba mu ikon nisanta, sai mana kyakkyawan ƙarshe. Wa sallallahumma wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.